sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararam assalamu alaikum barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai.
Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa hudu dake kudancin Gaza a ranar Alhamis. Shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya dake taimakawa Falasɗinawa ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da ban fetur yake kan karewa a zirin Gaza, masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon Falasɗinawa ba. Wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a ƙasar Mali.
Kanin labaran kenan, idan shirin ya shiga Najeriya. Za ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa a sake gudanar da zaben gwamna a Karamaro, wato a ƙananan hukumomi uku na jihar Zamfara.
To alhamdulillahi kotu ba ta yi la Abuja an yi hukunci. Shi Dauda Lawan yana na a matsayin gwamnan shi.
A can ƙasar Ghana kuwa ministan harkokin kuɗi Ken Afori Atani ya bayyana cewa ƙasar ta yi hasashen tattalin arzikinta zai ƙaru da kuɗin Ghana cedi trillion ɗaya kimanin dala biliyan 84 a shekarar 2024 idan Allah ya kai mu. Waɗannan da masu sauran rahotanni nan nan tafi a cikin shirin. Haka kuma kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar, amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waje gari lafiya. Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa hudu dake kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yuwar fadada yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Khuza'a da Abasan da kuma Qarara dake gabar gabashin Khan Yunus, babban birnin kudancin yankin. Takardun na cewa domin kare lafiyarku nan take kuna buƙatar barin wuraren da kuke zaune da tafiya zuwa wuraren da aka sani. Duk waɗanda ke kusa da 'yan ta'adda ko wuraren su yana jefa rayuwarsu cikin haɗari, kuma duk gidan da 'yan ta'adda ke amfani da shi za a kai mai hari. Mazauna yankin sun ce Isra'ila ta yi ruwan bama ba mai cikin dare. Sa'o'i kaɗan bayan haka, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta gano gayawar Yehudit Weiss, ɗaya daga cikin mutane 240 da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a ƙasar Yahudawa. Sojoji sun ce sun gano gawarta ne a kusa da asibitin Shifa da ke birnin Gaza. A halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke taimakawa Falasɗinawa UNRWA ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da man fetur yake kan karewa a zirin Gaza, masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon Falasɗinawa ba. Babban kwamishina Philip Lazzarini ya shaidawa manema labarai a Geneva cewa na yi imani akwai wani yunkurin murkushe ayyukanmu da kuma gurgunta ayyukan UNRWA. Ya ce hukumar UNRWA ta nemi man fetur na tsawon makonni kuma ta samu rabin babbar mota kawai a ranar Laraba. Hukumar UNRWA ta ce lita 23,000 da aka samu ya zo da sharadi da hukumomin Isra'ila cewa a motocin agajin hukumar kawai za a iya amfani da man. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban China Xi Jinping ya kasance cikin fara'a a yayin da ya sauka a birnin San Francisco na jihar California da ke Amurka, inda tuni ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden yayin da yake halartar taron tattalin arzikin ASEAN Pacific na shugabannin yankin. A can kasar gida kuwa, China ta samu kanta a matsayin wata ƙasa da ta girgiza sakamakon wasu manyan al'amura da suka faru wannan shekara. Na baya-bayan nan shine na rasuwar tsohon Prime Minister kasar Li Qiang, ƙasa da makonni uku da suka wuce. A ƙarƙashin jagorancin shi, musamman a cikin shekarar da ta wuce, ƙasar China ta yi fama da ƙalubale iri daban-daban tun daga koma bayan tattalin arziki da rashin aikin yi da matasa ke fama da shi da rashin jin daɗin jama'a dangane da manufofinsa, wanda ya kai har da koran manyan jami'an gwamnatin da ya naɗa. Masu sharhi kan al'amura sun ce waɗancan ƙalubale da martanin jama'a sun haifar da rashin amincewa da ragowar farin jinin shugaba shi a ƙarshen watan da ya wuce. Labarin bazata na mutuwar tsohon firaministan ƙasar Li Keqiang shi ne lamarin baya-bayan nan da ya ɗauki hankulan jama'a da nuna damuwa.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa Sani Shaibu Malumfashi domin jin yadda kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta yanke hukuncin da cewa sai an sake lale da sake gudanar da zaben gwamna a ƙananan hukumomi uku da ke jihar Zamfara. Ga Sani Shaibu da cikakken rahoto.
Kotun mai alƙalai uku a ƙarƙashin jagorancin Justice Cordelia Ifoma da ke zamanta a can Abuja a je ne ta yanke hukuncin cewa zaɓe dai bai kammala ba, inda ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ta sake gudanar da zaben gwamna a ƙananan hukumar mulki uku na jihar ta Zamfara. Hakan ya sanya na tuntuɓi mai ba gwamna shawara na musamman a fadar gwamnati Honorable Faruk Ahmed Bussau don samun tabbacin wannan al'amari da kuma yadda suke ji game da hukuncin da ya to.
To alhamdulillahi kotu ba ta yi Abuja an yi hukunci. Shi Dauda Lawan yana na a matsayin gwamnan shi. A ƙuri'ar da aka soke, ƙuri'ar da tsohon gwamna ƙaramin minista Matawalle yana da awad an jewa ƙuri'a 90,000 ya samu da wani abu. Shi ne ita kotu asiri ta ce a wannan ƙuri'a ba ta shiga nan wurin, don haka ta yi watsi da ita. Sai kuma ƙuri'ar da aka bayar ta muradin wadda aka yi ta gariya da mu da su a zaben gwamna ƙuri'a 38,000 ita ce hakikani wadda aka yi. Amma matsalar to tun da an samu gyare-gyare ga takardun ba da sakamako na mazaɓin muradin mazaɓa 10 da aka gare ta, shi ma ita ce ta soke.
To yanzu a halin da ake ciki yaya kuka ji a jam'iyyar?
Don haka yana na ana tattauna da lauyoyinmu, wala Allah muna da appeal wanda za mu yi a Supreme Court, ko mu yadda a yi zaɓe ko kuma mu je mu ce ba mu yadda da wannan ba a ba mu zaɓenmu da aka yi tabbaci, amma za a bi ƙa'idar jam'iyya.
Na kuma zanta da tsohon mai ba gwamna Matawalle shawara kan harkokin shari'a Barista Abdulrashid Haruna don jin yadda suke kallon wannan hukunci.
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani an yanke hukunci, kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da hukuncin da ainihin kotun farko ta yi ta tribunal, inda ta tabbatar da Dauda Lawal a matsayin wanda ya ci zaɓe. Ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da wasu abubuwa da ita ainihin kotun farko ba ta tattauna ba, wanda a sakamakon la'akari da waɗannan abubuwa ya ce kotun farko ta yi kuskure wajen tabbatar da Dauda a matsayin wanda ya ci zaɓe.
An ce za a sake wannan zaɓe a wurare da kuke kallon wannan al'amari.
Alhamdulillah, dama kamar yadda muka roƙi kotu shi ne ko dai a tabbatar da His Excellency Dr. Bello Matawalle muradin ya ci zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da ya samu a muradin, ko kuma idan har ba a yarda ba in the alternative a zo a sake zaɓe a muradin din da sauran wuraren da ba a yi zaɓe ba, domin kamar yadda yake akwai wuraren da ko zaɓe ma ba a yi ba a kan cewa za a je washe gari a je a yi zaɓe, amma saboda wasu dalilai waɗanda ita hukumar zaɓe kaɗai ta san dalilan, aka ayyana cewa Dauda Lawal shi ya ci zaɓe ba tare da an je an yi wannan zaɓen ba.
Yanzu dai jam'iyyar PDP da ke riƙe da mulki a jihar tana da damar iya ɗaukaka ƙara a gaba. San Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Sani Shabi Malumfashi da wannan rahoto. To a wani gefen kuma a halin da ake ciki, rundunar 'yan sandan jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce shugabannin jam'iyyun APC da NNPP sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a jihar gabanin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke nan gaba a yau a kan zaben gwamnan jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Hussein Gumanni ya bayyana hakan a wani jawabi da yi wa manema labarai, wanda kakakin 'yan sandan jihar Abdullahi Haruna Kiyawa ya wallafa a shafinsa na Facebook a ranar Alhamis. A cewar Gumel, hukumomin tsaron jihar za su hukunta duk wanda ya yi yunƙuri na tada husuma gabani ko kuma bayan sanar da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke a Abuja, babban birnin Najeriya, a yau Juma'a. Ana dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammad Hafiz da cigaban labaran duniya.
Wasu 'yan bindiga da ba son ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a farkon wannan watan a ƙasar Mali. Kamar yadda cibiyar yaɗa labarai ta ƙasa da ƙasa IPI ta bayyana a ranar Laraba, inda ta ƙara jaddada irin barazana da kafafen yaɗa labarai ke fuskanta a yankin. Abdulaziz Jibrila, ɗan jarida ne da ke aiki da gidan rediyon nata da daraktan gidan rediyon Cotton FM Salik Ag Jido da mai gabatarwa na Cotton FM Mustapha Kone suna tuki ne a arewacin Mali a ranar 7 ga watan Nuwamba lokacin da suka ga 'yan bindiga a kan hanya, a cewar IPI. A lokacin da suka yi kokarin juyawa, 'yan bindigar da ba son ko suwaye ba sun yi harbi kan motar inda suka kashe Jibrila, inji kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, wato Reporters Without Borders. Daga nan ne sai 'yan bindigar suka yi awon gaba da Jido da Kone. Sai dai abinda ba a sani ba shi ne ko 'yan jarida an kai musu hari ne saboda aikinsu. Daga ƙarshe, tauraruwar ɗan wasan Liverpool Mohamed Salah ta haska a birnin Alkahira, inda ya zura kwallaye huɗu a wasan da Masar ta lallasa a ƙasar Djibouti da ci 6 da babu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Salah ya zura kwallaye uku tun a zagayen farko na mintuna 45 na wasan a filin wasa na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira. Ya zura kwallo ta huɗu a lokacin da aka kusa tashi a wasan. Wannan ne karon farko da Masar ta buga a wasan neman gurbi na Afirka na shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 da aka ƙara yawan ƙasashe. Ƙasar ta lashe kofin nahiyar Afirka sau 7, ta gaza samun cancantar shiga gasar kofin duniya da aka yi a ƙasar Qatar, bayan da ta halarci gasar shekarar 2018 a Rasha. A gefe guda kuma, Najeriya ta yi kunnen doki da ci 1-1 da Lesotho, yayin da Algeria ta yi galaba da ci 3-1 akan Somalia.
Ya Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma shi Alhamdulillah, yanzu kuma shirin zai lula Ghana, inda gwamnatin Ghana ta yi hasashen tattalin arzikin ƙasar ta zai kai kudin Ghana cedi trillion 1, kimanin dala biliyan 84 a shekarar 2024 idan Allah ya kai mu, yayin da ta janye wasu haraji domin ragewa al'ummar ƙasar daɗin matsalolin tattalin arziki da suke fuskanta. Wakilin mu a Ghana Idris Abdullah Bakwa ya kuma da wannan rahoton.
Speaker, the 2024 budget is even more significant because we crossed the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history.
Minista harkokin kudi na Ghana Ken Oforata kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kudin 2024. Ya ne girma kakakin majalisa, kasafin kudin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda zamu haye Ghana cedi trillion 1 na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikin mu. Minista ya kara da cewa hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoba 2023. Tattalin arzikin ya dago da kashi 3.2 cikin 100 a farkon kwata biyu na wannan shekarar. Haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin VAT akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu, da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru 8, harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci, harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida, an janye harajin shigowa da injina da motocin noma, da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin.
Sunana Malam Isa daga Accra, Ghana. Gaskiya wannan kasafin kuɗi da finance minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba. Kuka duba wurin shigan motar mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin, don petrol shike kawo kayan a kauyuka a shigo da shi.
Ni ne naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama. Finance minister ya yi magana. maganganu da dama game da batun legewan haraji da dama to lalle kam mun ji dadi kwarai da gaske
sunana Rahifa Mukra Gana an karanta muna budget kuma bai mamu talakawa wani tasiri ba domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da kai bari talakawa na shin wuya muna taman da aka zo za fi da wadannan haraji ne amma ba mu ganshi haka ba tun shanin wuta tun shanin petrol don lori shiga lori fita ba wasa bane komai yayi tsada kuma gwamnatin ganda kazo ba haka ka gaya ba yau gashi an zo an fadi kullu kowace shekara an zo a gaya mana kuma musuwar karuwa yake
malam Nuhu Iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma babban daraktan dandalin bada shawarwari wato advocacy and policy alternative forum yayi tsokaci
2024 budget na akwai measures da ya announce CRI na na implement it da cewa ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian the first measure is that manomi kayan da suke use kai noma da shi in aka kawo from abroad ba biya taxes on them but cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa so in food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci yanzu kudin abinci zai zo kasa ne number 2 waran su aikin da hospital ake use ake treat mutane da hospital and so in aka cire taxes currency what it means is that duk wanda yake hospital zai biya lesser compared to kanda da yake biya and the third one to waran da ke produce kaman magunguna akan ga yanzu zai kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan wannan kuma an doki taxes nan kai kudin magani ya zo kasa in an implement waran da three measures in my view ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian
yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasafin kudin Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
To madalla masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya ana ci gaba da zarazaran zargin zazzaga madudun kudade cikin kasafin kudin da ake ta cece kuce
ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50 60 70 don me muna da resources din
za mu mamaki ne a cikin kwana biyu an kasa na ministry budget na trillion biyu da wani abu har an yi fast nasa
game da toro ko da tinkahon da wasu mawakan siyasa ke yi cewa wai wakar su ce ke sa a zabi ɗan siyasan kuwa manazartan da suka rubutu a bangaren ne suka ce ai babu wata alaka a rubuce
bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe babu waka ta yi dadi wanda ya ji dadin ta ya ji dadin ta ya zabe wannan ko shi ya janyo
to sai kuma can a wani zauren taron tattauna makomar kasashen Africa da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Africa Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ke nuna wa duniya cewa a gaskiyar magana akwai matsala kwanci
har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin bamu ga wani ci gaban ran bata kunna abinda dai muke lura da shi shine cewa dai mu sun samu goyen bayan jama'an kasashen
wannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da zaku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke baje dalla dallan bayanai babu kauce-kauce shiri na 144 cikin jerin shirin manuniyan da ke nunar da yadda za a gyara lamuran da suka sukurkuce zargin sukurkucewar kuma amma a jam'iyyar APC ce ta sa shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Aminu Musa Bobi ya bayyana yana baje bayanin cewa zaben kogi da imadai ya tabbatar da karbuwar jam'iyyar APC da ke mulki tunda dai gashi nan yanzu ita ta zarce
dama abinda muke nuna wa mutane cewa wannan goguwa na ubangiji ne ba na Buhari ba saboda haka zabukan da aka yi na jahohi guda uku alhamdulillah mun gode ma Allah cikin jahohi uku mun samu jaha biyu ita ma Bayelsan muna kyautar zaton insha Allah za ta zo a hannun mu saboda muna nan muna bin kadu
gambiyo a da wannan sun dani korafi an tabka magudi da sauransu ku ba ku ganin wannan
an yi na je jihar Kogi a jami'in da ake magana ma kaman dini malai asirin shi ne to na a ƙasa saboda da duniya na kallon cewa za a yi gwagwagwa kukan da gandi shi sai zamanto shi yazo na uku ko SDP da tazo na biyu daga jam'iyyar APC ya fita koma SDP kuma in jama'a za su duba cewa an gama zabe ya ce ba zai je kotu ba saboda haka da gaggawa mu musamman ciyamomi na wayannan ɗan jahohi guda takwas za mu kai mishi ziyara domin mu jawo hankalin shi ya koma dawa cikin jam'iyyar APC
za su dauka kaman za ku je lallashin shi ne kamun kafa dan kai
to ko mun je lallashin mu a matsayin mu shugabanni na jam'iyya ai wajibi ne mu jawo mutane
game da tutiyar tinkahon tasirin wakokin siyasa wajen zaben shugabanni kuwa shehu malamin jami'an nan farfesa Abdalla Uba Adamu na jami'ar Bayero ne yake cewa babu wata alaka da aka gano a nazarce
abun mamakin shi ne bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe babu duk waka da zaka yi kana yabon wani ko kana zagin wani wannan ba zai sa mutane su zabe shi ko kansu zabe shi ba akwai wayansu abubuwa da suke sa mutum ya yi zabe amma ba wai dan ya zo waka ba wannan kuma ba sa jin waka ko kuke zaben fa daga America zuwa England zuwa ina ne duk mun yi wannan nazarin babu wata alaka ko kun kusa dawo ba ta yi tasirin da ya dawo ba ko karam saboda akwai da yawa wanda ba su san wakar ba ba su saurare ta ba kuma sun yi zaben to kaga ai ba za ka ce wai waka ce sai aka zabi mutum ba waka ta yi dadi ta yi dadi wanda ya ji dadin ta ya ji dadin ta ya zabe wannan ko shi ya janyo amma akwai wanda suka ji wakar ta yi musu dadin kuma ba sa san shi ba za su zabe shi ba kaga kenan masu ba wa mawaka kuɗi dan su ci tarafin yan siyasa ba ta kudin su kawai suke amma shi mawaki babu ruwansa zai shiga motar miliyan 20 miliyan 30 zai gina gidan miliyan 100 da wani abu zai je inda bai taba zuwa ba zai shiga private jet amma dai idan kuma aka zo aka tace aka tankade aka rairaye sunan shi maroki komai iya masa amma roki suke daukan sa idan ya fito yace na neman auren irin katun yayansu ba wanda zai yarda
tun bayan buga hatimin amincewa da karamin kasafin kudin da masar kasa ta yi wasu yan kasa suka fara korafin cewa a gaskiya fa abubuwa sun lalace tsohon dan majalisar kasa har so biyu a jere daga jihar Bauchi honorable Madaki Ahmad Gololo ya ce su a lokacin su sai sun tsatsefe kasafin kudi kafin su bari ya wuce
a lokacin suke kan mu shine tsohon gwamnatin Sokoto Dambuwa majalisa tana tsayawa duk abin da shugaban kasa ya kawo san tsaya an dukkan sa musamman ma kasafin kudi a gan ya za a samu kudin kaina za a samu kudin ya za a yi amfani da wannan kudin amma yanzu abin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kawo supplementary budget na trillion biyu da wani abu har an yi fast nasa ina ganin wannan kai ya kamata yan majalisa gaskiya su duba ne tabbatacce duk lokacin da aka yi majalisa tun daga farko zuwa yanzu duk lokacin da aka zo majalisa ana tsayawa yan majalisa motoci saboda gudanar da ayyuka amma nan sa assembly da muke majalisa ta kai ta kwana-kwana ne kwata-kwata motocin miliyan 23 da aka samu kuma a yanzu a inda halin da kasa yake a ce an sayar da majalisa mota ta miliyan 160 gaskiya tana ganin yayyawa saboda a ƙarshen shekara huɗu ana sayar da majalisa wannan mota amma ta kudin ta wajen kudin sa na sallama da za a yi masa to gratuity na kwata-kwata da majalisa tare da wuce miliyan 6 ko miliyan 5 to ta yana za a biya shekara huɗu ta yana za a samu kudin za a biya wannan ya kamata a duba hannun talaka suke ciki a duba tattalin arziki na Najeriya bashin da yake kan Najeriya ya yi yawa
sai da kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigi na masar da tijan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ya ce ai tunda dai kasafin kudin kan yi kadan ne a dawo a nemi kari ya kamata ne ma a fara yin kasafin kudin a wadace
nawa ne ake shirin presenting 2024 trillion biyu da nawa ne?
Trillion
28. To kira ba trillion 28 budget per capita wato kowane dan Najeriya nawa za ki samu? Ba dan Najeriya da zai samu fiye da dala ya kai dala 2000.
To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kudin Najeriya?
Ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50, trillion 60 don me idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bacin muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kudi na billion 50, billion 60 har billion 70.
To me yasa ba a yi? Ba a yi saboda yanayin shugabanci da yanayin da muka saba tafiya. Buhari ne ma yazo ai yayi kokari ya daga budget. Kun ba haka ba mun dunga tafiya kenan. An yi budget shekara ya kusa karewa, supplementary budget, wane ne budget? Kuma ƴan kasa suna nan tunani suke kaman duk budget din nan yi ake kawai ƴan majalisa da shugabanni na gwamnati suke raba wa junansu, wanda kuma ba haka bane.
Game da maganar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki, kuwa wani taron tattauna makomar kasashen ne ya jiyo tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka Dr. Aisha Laraba Abdullahi na cewa akwai dai wata matsala da aka gano a hukumance.
Gaskiya da wuya kai tsaye mutum ya ce ga mafita shi yasa muka kira mu irin wannan taro din domin mu tattauna. Amma abin da ya bayyana zahiri shine cewa in aka lura yawancin kasashen da ake samun juyin mulki musamman a nan kasashen Afirka ta yamma, in ka duba kasar Guinea, kasar Mali, Burkina Faso, Niger yanzu su ne na kwanan nan. Zaka duba yawancin kasashe ne wanda suke cikin kasashen da ake kira Sahel, wanda guri ne wanda yake busasshen guri, suna fama da talauci ga fadin girman kasa, yadda gwamnati da wuya takan samu ma wasu gefen asan da su, banda kuma kasancewar ƴan ta'adda sun maida yanzu wayannan kasashen kamar gidajensu ne, domin yawancin sojojin nan da suke juyin mulki in kai magana da su sai su ce ai sun ga yadda lamarin tsaro wato security yake a wannan kasashen, shi yasa suka ga gara su zo su yi da kansu. To amma har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin bamu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna, bamu san ko gaba zamu gani ba. Abin da dai muke lura da shi shine cewa dai akwai wasu daga cikin su sun samu goyen bayan jama'an kasashen kansu, wala Allah halashu shugabannin dadin da wasu abubuwa da basu bane ko kuma dai abu ne da lokaci zai nuna. Amma dai yanzu halin da muke ciki gaskiya wannan babbar barazana ce.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dan kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya da maraice, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1288 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suka yi fice. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mustafa Nasir Batsarin jihar Niger, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da ta kan tantance. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla na Ikara, mu ma muna baje maka godiya da wannan shiri. Masu sauraro yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Sunana Muhammad Zaharuddin Usman. Nasihar mu ta yau akan wasu ne daga cikin hikimomin da ke cikin jarrabawa da Allah ke jarrabta mu da kuma muhimmancin tuba. Yana da kyau mu san cewa mu halittu ne na Allah madaukakin sarki, mu bayi ne a gare shi subhanahu wataala. A dalilin haka kuma yana duk abin da yake so da mu. Babban abu da muke buƙatar sani shine mu san cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara duk wani abu da zai faru da mu shekara 50 tun gabanin ya halicci sammai da ƙasa. Don haka duk abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki yana sani. A matsayin mu na mu'mine mun yi imani da Lauhul Mahfuz, saboda haka duk wani abu da ke faruwa daga Lauhul Mahfuz Allah madaukakin sarki yake kaddarawa. Don mun fuskanci jarabawa kada mu yi tunanin cewa Allah madaukakin sarki bai san me muke ciki ba. Wallahi yana sani. Ya jarabci waɗanda suka fi mu daraja. Manzo sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa waɗanda suka fi fuskantar jarabawa mai girma su ne annabawa, sannan sai masu ƙarfin imani. To haka abin ke saukowa. Kai wani lokaci ma fa idan muka duba za mu gane cewa jarabawa da muke fuskanta da masifu wallahi laifuffukan muke jawowa. A wurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa musiba da ke aukuwa akan mu, musiku da muke gani a doron ƙasa, laifuffukan muke jawowa. Yana ma mana afuwa ne na da yawa daga cikin laifuffukan. Allah ya amfanar da mu sannan ya bamu ikon tuba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
To madalla ma sauran mu da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa huɗu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaidawa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke taimakawa Palestinawa ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da man fetur yake kan karewa a zirin Gaza, masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon Palestinawa ba. Wasu 'yan bindiga da ba son ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a ƙasar Mali.
To masu sauraron baki ɗaya a nan muka zo ga ƙarshen shirin, kuma za mu iya tabarmar shirin a halin yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda zai daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga kammaluwar shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.